Escuchas ese rugido. Sientes la experiencia de poder, la emoción de la libertad. Ya estás preparado para vivir tu nueva aventura. Nueva Ram 1500, hecha para vivir. Ram es una marca registrada de FCA US LLC.
But now you do be able to sell to no. So now 50 million, a baby good phone no so. Daddy, imagine me final words. Memory now so. Imagine me final words.
Enna, ubiye niwa numa. Obeko ndemo ne ba ankasa ankasa. Mhm. What in a matron? Ada si nipa no ebia ne step daughter anase son. Obi anu no ma obeko ndemo ne ba ankasa ankasa. Ana ne ba be bibia. Enye ne fe ana wonpe. Ebia na sunsu me kita ne ba no. Ene ne de no ebia na enhia anase menim we challenge we die. Apart from eno no ukohwa akura no moja ma eye papa no ni moja ne weni mu pepepe se ni moja ni ni mu na enyo no a
number no na
numbers eno number no mama ba akope 0266 14 another 14 69 0266 14 another 14 69 Dr. Okay. Sharp, the demon chaser.
Okay.
Ne
hello.
Number.
Hello.
Mama Sima.
Hey, Sika. Sika. 5,000 Ghana Cedi. JJ. What to say?
Metro AI 500, 5 million.
Wow, what was 500 cities? And now when you're saying
5,000,
okay, I don't fear for him.
But I'm more Kumasi.
Hey, Kumasi phobia. Now, and then I'll catch a Ghana for I almost share it. Congratulations. Minye, I will feel Kumasi, and also the 5,000. The Kwaka 5,000 me and sound to your world. *281#. No way to see number 6 and the mini jackpot into winya and your 50 million. To me, I will need a camienza. I had the big gum. Now, if you say you're sorry, so yeah, BM up to 7, 2 or between now to 7 o'clock. So I bet to the door episode to now, 5,000. You boo wataso. Baraka de Salah. To all our Muslim clients, cherished viewers, and you will be here. Nyami Shamo, logo soon a year, Miss Sound, Makafui, and a year camera de mami, Ronnie McCarthy, and our fee, Pamela Yeboa, a year, me producer, director, me guest, Dr. Sharp, me ding, a year, Cynthia Tima Yeboa. We shall come, not from a Tima Kunku, one name, yet I'm Chaminika Kribnam Chokia.
Infonina wish a summer upon Evelyn upon our tea house number BNS/15. A Wutubodia say, S.A. Infant will be beer and him say, ne papa summer upon our year dreamer, ever Wutubodia CGPR to Chicago branch, Ira, Uchirimua. Obinim bosom de atos wed you nuncia, and ane papa, samu opon e free fie eko baby awunim, e free sa breno, openi pon ensa nechime fie bim, kasa waka e ye tree, aguna anguna kasa, e wutu enen kran kasa, o ye tun tum ten ten. Apem subi ya senko obepe, ne papa samu opon wechira kwa ene su inku siaga, ne senti watutuwa sere oman fose, wanyane mwa, obibi obi umu obiti se samu opon wane mfonyi ni daga yi, enfa mkoda aposi fwe beno anase, onfresa angu matrufu yi, 0245-228831 and 0541-144889.
Ni Samuel Mensah.
EJ Shai, EJ Busi Epejina Oda Trekowe, Teshi Ebusiano, Ni Obaya EJ, Honorable Samoni Ajete Mohenu, EJ Abokobi Manche, EJ Busi Epejina Oda Mohenu, Ebusiano, Ni Mensa Boy Bugbla, Ni Asafuache Akposo, Ora Christopher Ajete Anan, Po Ni Aban Mohenu, Daniel Ayiku Mohenu, Alimo, Owo, Ojija, Ablo, Eni Musuye Kuaka, Isunia Rewards, Obibia EJ Se, Wende Shia Wanadie Nina, Samo Sowa Mohenu, Daya Onsore, Onyemfie Diosong Bakon, Sare Wusemisi, Wonifie Watashi Nungwa Estate, Ojifobo Somida Tosun Naya Fimpinuni Adrienu Naimu, Ebusiasye Yewu Shishaye Enye, Onsripe Biara, Odnebatum Penfiada, Furisobo Somida Tosu Dunkuno, Afimpinuni Adrienu Naimu, Atonyum Ewonifie Wabokobi, Ebusiasye Enedie, Ebusiyan Kwa, and a better nasi. And the chairman of Foris was over there toss where Juno, a woofful summoning, I see a sorry, ever cost who a book could be a woman, a busier fee, and a pan on Kuno, who we are what the knocker, and we see Yako Penacrabre, Granio Tay, you pass through Chajo, a mammy Vivian Latte, a mau jaw on the tree, a na a jelly mohino, na a Joko Mohino Esquire, Leonora, na a jelly mohino, a USA, Desmoni, a jetty mohino, Norman, ni lai mohino. Prince Charles ni Ajikwe Mohenu, Beryl na Ajele Mohenu, and Audrey na Ajoko Mohenu awa Canada. But now we jaw on a tree on Kono. A young function is 7 minutes for the new Tuntum Cassiada, a Tuntum Nifita, or to suffer a dofon a young for another say, a young Kujan Kujan Tiada Roma, make a one way. Monkata one this year to cry.
HD Plus at your club, Mickey Ball, Mogu Kenzio. I'm Fady Eddie, 40 TV, Ababeka HD Plus at Mickey Ogono. Get the ball, Mogu Kenzio, B. Bro. Sensei, come back to me as your ball, Mogu Kenzio. I am Shannon, I want to be a every EPL, Bundesliga, Serie A, Saudi Pro League, Spanish Super Cup, GFB Pokal, and in here,
thank you for joining us.
40 TV, channel 152 HD Plus. Say say, follow Balkan Sia, Bunny and Jehun, get your bro in HD. Tia 290 Ghana City, Afimonizina, and I'll protect the phone by 0242-4398-72. Najintremu, HD Plus, Shano Fili Fili.
Former if you put from Messi, I mean, Metremo, Minister Kamamo Bosso, any one Yakra, and Jessie Nanape.
The Kakacha Sianko DBS.
And I saw the banner show of Asif for
DBS for crowding material for the phone.
Color Link Plus.
A day is you are that was for the DBS for the boy.
In a DBS in Sano.
Yanko DBS for the DBS for one chance in Bia. The board dash one. And pa a new bit of
Poga, a no crack, color link plus, a material beer, DBS, aqua free Europe, GDI woman,
me down about a new one you, company, the sick of Boston, a pa, a fitting, I would them once one, would them right, no,
said DBS over, and the passage, yeah, me, Munko to me down or so. And the party of all come and train my life.
Allah kai kariya ka boye da ubangijin da halice ka wallahi
babu inuwa don Allah
You see that Kabirli is I'm shocked at what here I want. E Baba in Lapia. If you see that Kabirli who that here I want.
Mari Kekani. Na kama kani. Eh? Na kama kani. Kagani Kwarin Kayana. Do Abin Leke Faru at King Don Kunan. Nari sit Allah yana fadi yana cikin tafin hannun nan din 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 yana cikin nan na san komai alquran na san
wai kai babu in wai nemi ma yau yau kuma to lafiya menene menene yau
kada shikenan yanzu abin da nake so da kai ne ka samu wani abu ka bani in je in nemi da kunu kawai abin da nake so kenan
to wato zaman abin o dalilin abin da sai yake zaune ba ma kake kuma da yake ce mun fi sabilillahi baka amma kuma ka zo ka tome ni da wata magana ma da ba ita ba ka sani asi bandala wannan ba zan baka ba
shikenan duba zan bar duk garin nan kowa ya sani kaman matan da yaran duk da yaran ka ban nare sai Allah zai da kowa
baba inuwa ya ka samu wannan labari idan bai ke da ina san ka
faruwa a cikin gidanku eh eh yana cikin hannun mu
dare ga wannan
nawa
kai dai alshi
nawa
kai dai abadani da kai ne kashi wannan ka saka
wangana
kai je saka a jihu ne
wangana
da ni da kai ne kullum muna nan ta saka a jihu
tunda abin wangana ne shikenan
kai je kai hakuri
ba dai wangana ba
baba inuwa amma fa ka rufe bakinka ka hakuri
saboda wangana
kai je hakuri kai hakuri kai hakuri
shikenan Juma, in kaje gidan Allah ina gaida yaran da matan duka ka ga min da su matan kutale ka ga min da su ina gaida su
Mila wanki ake shara
ina ka shiga na tafi gani wani aboki na ne
idan ci abinci yara na jira
ai ya ka shara abinci
Eh suna jiran ka ba su abinci mai.
Bas kariya ba hura ka?
Ba kai ka sa ba su abinci ba.
Ba su mu abinci. Ina jiran ku. Kun shigo.
Yanzu komai kuma sai a ce ya man kaya man. Na jiran ka daki.
Basu bacci ba?
Ah, basu bacci ba suna jiran ka zo kai musu waka mu.
Waka? Wace irin waka kuma?
Kuma rana ta yanayin ka ya canja ni.
I'm sorry. Allah ya miki hakuri. Zan kan ne ina ya daukan caji ne ta. Je ki ina zuwa.
Kuma ka dade suna jin bacci. Please.
Na mundi. Na su a gidan muka ba kuma ga iyayen ka din da muka ji ya kamata a ce ka bari mu ji dai mun ka kawo cin mun san mun sa
Yaushe za ka kai ni jiyan gashi da abokan kanna?
Ba sa nan sun yi tafiya.
Ya alƙawarin da kamar za mu je wurin da ake cinikin bayi da nan.
Baran Allah kai mu gobe, sun kwashe ku kai.
Yanzu kake kaman kamar ina da na sani.
Ina da wasu aikace-aikace da ya kamata.
Kabar raina ya yi zafi kame na mai da kai a bibina shi ba haka ba ne
mai kin sa ni duk this branch come to an explanation
dan ba ka da abin fadi ne I have better things to do inside excuse me
Maryam
yau bangiji na roke ka Kafida soyayya wannan saurayi a zuciyata. Ya Allah. Na roke ka ka taimaka min domin kai ne abin nufi da bukata.
Ya. Sama. Lafiya.
Dama mun na ka miki karar kamali. Kamar tunda muka zo garin nan ya san jamu. Duk abubuwan da yake yi min yanzu ya dine min. Hatta haƙƙina. Hatta haƙƙina na aure ma baya bani. Ya sa na zo in gaya miki mishi magana.
Diana yan kuri kin ji na yi mishi magana kin ji ko yan kuri
na ji na gode
kamar ya zancen ku da Maryam
bom dama ina son ki tambaye ni yaushe drama nan zai end ne yaushe drama nan zai end ni na kaci yanzu Maryam na call da ba ta big calls na she hankuri ya zaka yi mun gaya da abba sai dan mu gaya da madan gaskiya eh mu yau Diana. Hello. Hello, Zo Kufitani.
Hey, I'm German. She, I am. Hey, I'm Masinawoji.
Ah, Sinawoji. So, kidu basi de kio kibani.
Kiji.
So, yafara. So,
I'm a mom from Kariyombo.
Inua FM 00.0 wallahi beshi salameni muche salameni ba yaron kenan kuke tafiya da su ba
ban da canji
ni ba ni wannan zaka bani kace baka da canji baka da canjin wannan zan kama canjin ka zuwa anjima wannan zaka ka canji ba canji ba zo ka kwata
wane ne wannan
wallahi wani bugun shawo ne nguwa yake kawai da yaji yunwa cikin ne zo fitin nan ita fitin nan
mutum ah yunwa yake ji
wallahi
kuma da ka bashi kuma sai a lunci
Wonders shall never end. Yana da sha'awa kaga mutun da iyalansa suna tafiya suna shan iska.
Kaman na san ki.
Ban tsama ba.
Kuma na taba ganin ki a wani wuri.
Na ce ban san ki ba, kuma ba na san in san ki, wanda ya san ki ma. Ban san shi ba kuma ba na san in san shi. Imi shiru, ka rufe min baki. Ashe munafiki jin kunya. A gadi ana yi sai mai gaskiya. Amma samu ne ga wanda bai zata ba allura a cikin ruwa mai rabo ke samu gani a zahiri yafi ji ga wanci
Maryam
Lafiya. Me sa me yake kuka?
Baba Inuwa. Maganan da ka gaya min game da Kamil. Ashe gaskiya ne.
Eh ba. Ban gaya miki ba. Ai na gaya miki. Lokacin da na kawo miki information, sai kika bude baki ki kina min dariya. Dama na ce miki ni a kan muna beshi. Wallahi. Amma yaron nan ya ci amanin ki share hawaye ki ba kuka kin ji inna Allah ma sabirina share hawaye to Maryam ya alƙawarin mu eh wannan ba dan kuka bane o dan can kudi na ne dan sauraron wurin ki dan ka miki information tan Ghana kika bani 5 Ghana ni 5 Ghana na da su amsa
ke sa ki duba ki ciro mi fat gana na kawai abin da kawo ni kenan ba ruwa na da kukan da kike yi
man fat gana na ina zuwa ta
Maryam leave the dare kana ki kauce ba da banza ba shege yaro ne yan murin nan shine magani dan mama ya jike bayan dariya sai kuka wallahi ke dan zo gidan nan sai na zo na hanci canji na wannan five ganin ban bar miki ba kukan ki ba dan zo in hanci canji na ni da ke ne
da kun san muhimmai to kas da dole ne ku
ne
Aya bidiyan tapas bidiyan tapa kuta awa tapas bidiyan mani koru ta don haru su mani koru
eh hajiya karan danki kamel na kawo miki ina so ki sani fa abinda kamel ke tare da yare ne ya duba ya bari domin kamel yayi irin wuruwuri shi dargashi duka yare nan take shi take so a ce yaudaran take yi domin yana da yara da mata da mata a can babban gari ce ta ina so ki gaya da kamel kowa ya ci amana ce amana ta ci fadiya wallahi ina gaya miki
ya kace so gulma ka me yake kan zuwon gidan muki kizo ki yi gulma eh maka take bi da aiki sai tafiyan gidan mutane da gulma ina ruwanki ina ruwanka da zuwon gidan mutane da gulma eh sai gulman gidan mutane
ni kike zagi
kai wani ne
ni kike zagi haja
kai wani ne kai wani ne ba ya zage
wallahi
kai ne
wallahi alhaji ne
na gode maka alhaji
kuma alhaji goma ina ba hauce je doko ina mura mutuniya oni kai kawo ya aura
cibi
ba haja wallahi
ba lafi yace ke ba lafi alhaji lafi alhaji cimini ina ruwanka da gulma
eh bari ga ya miki wallahi ba in ba da wasawa mu muna neman hadin kai da zaman lafiya ba da ina ba hauce je doko ina mura yazo ya aura
cimini
aure ina mura ibo eh me zai da ibo mutuna wani ta jika ojuku
sauje nan ci da
eh jika ojuku me zai da jika ojuku
ta kira ka zaki bida aiki ki take bida aiki
ina ga miki ga ya mai
ki take yi aiki kina son gulma kwarai cimini ban zanga
eh
ki sai ka bana ki fadi mutun ban zanga kai wani ne You are a stupid man. Hey. Come on, get out of my sight.
Hey, me.
You are a stupid
man. I will
beat your
mouth. Give
me a push car. I'll hand chink.
Yeah.
Stupid man.
You got it, Jim.
Now fed my hand chink.
Nah,
I saw you and the kid now. Hey, Wanini. He said that he's telling me to buzz. He's okay now. Gulman dying in a band. Eh? Hey, Wanini. Come on, get out of my sight. Stupid man. Shot.
Wallahi, you didn't get
it. Saw you and the kid.
Sai fatalwa ne. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Wala ko diba kida dubara sai wada haji. A'udhu billahi min shaitanir rajim. 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 Wala hawla baki da tibi wala quwwata baki da dubara sai wada hali ki tai. Wala quwwata baki da dubara sai wada hali ki tai. Wala hawla baki da tibi wala quwwata baki da dubara sai wada hali ki tai. Wala hawla baki da dubara. Wala
quwwata dubara. Wala quwwata baki da dubara sai wada hali ki tai. Sam a fitarwa bane kai musulmi bai kamata ya fitarwa ba wallahi na ran shi da Allah wannan dan karo mane eh dan karo mane ya kamata in je gidan wali Aminu Dura ko kuwa in bar a samu mini ibgau insha domin na san mani mai koye mini yawa eh mai ko ne dan kano mane in ba haka ba ya mutun zai yi kwana a ce ya mu falkin fatalwa gobe kenan ya kwanta zai mu falkin aljani jibi ya yi mu falkin wato malaika kuma baki kuma cikin bakin kaya na san bayan shi kuma za a yi mu falki ne wato na azra'ilu kenan na bi mutun dauka kenan lamari ta bata a'a ba haka bane kai wasakkani wa makani wa hali wa mali wala haula baki da simi wala kuwati baki da dubara barin tashin je gidan wali ki samu ai mun dora na fi
kama ina son ka ga min gaskiya cikin zuciyar nan dan na ganka Akra da mata da yara na tambaye ka zancin haka kariyata.
¿Escuchas ese rugido? ¿Sientes la experiencia de poder? ¿La emoción de la libertad? Ya estás preparado para vivir tu nueva aventura. Nueva Ram 1500, hecha para vivir. Ram es una marca registrada de FCA US LLC.